بسم الله الرحمن الرحيم. وديا تثبت ga Allah muna gode mishi muna neman Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da biyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi, kuma wanda ya bata babu wanda zai shiryar da shi. Dan karama ina shedawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Ira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo baya da ainihin kyautatawa. Hakika zance mafi gaskiya shine littafin Allah, shiriya mafi ainihin wato kyawu da zama alheri ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wani abu da aka fare shi aka kirkire shi, wannan abu shi yake kira bid'a. Duk wata bid'a kuwa yarwuta ce. Allah ya tsare mu. A cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shar'anta mana shari'o'i da dama. A daga cikin shari'o'in nan akwai matsala dangane da iddar mata da abin da ya shafi harka ta azumi da harkar sallah da waɗanda ke da alaƙa da abubuwan da ke da dangantakar kwanaki da makamancinsu. Duk waɗannan ibadojin baki ɗaya sai Allah ya rataya mana su dangane da yadda jaririn wata yake fita da kuma yadda yake bayyana. A lokacin sahabbai sai suka zo suna tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa menene yasa wata yake fitowa ɗan ƙarami amma sai koma yana ainihin wato da girma har ya cika daren 15 sannan ya koma ɗan ƙarami kamar yadda yake. To kamar yadda malaman tafsiri su suka ambaci waɗannan kissoshi, amma gaskiya min haythu isnadaha la tasih li'annaha min riwayati siddi as-saghir huwa kazzab. Gaskiya ta hanyar isnadin wannan bai inganta ba, amma malaman tafsiri suna ainihin ambatar wannan magana riwayat siddi as-saghir, to malan nadakali haka suke ce mishi, wani makaryaci ne. Gaskiya a zahiri dai an yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jaririn wata. To Allah madaukakin sarki sai saukar da aya ta alqur'ani yana cewa wayas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayarka game da ainihin jinjirin wata. Qul hiya mawaqitu lin-nasi, ka ce musu shi jaririn wata din nan yana bayyana ne saboda ya nuna wa mutane lokuta wal hajj da kuma tsare-tsare na ibadojinsu. Wato yana bayyana jaririn wata tana nuni ne zuwa ga lokacin ibadojin azumi da iddar mata da kuma lissafen shekara da aka saba, wane ya karɓi bashi wurinka, wane an yi yarjejeniya. To watan yana bayyana ne don ya rinka taimaka mutane wajen kyautata wannan lissafin, sannan kuma don su gane lokuta da watannin aikin hajji. To ibada mafi girma daga cikin ibadojin musulunci su ne guda biyar ɗin: kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, hajji da ainihin waɗanda kuma za su biyo bayansu. Azumi na daga cikin ibadoji mafiya girma, wanda saboda girman shi Allah da ya shar'anta mana sai jawo hankalinmu cewa ba mu kaɗai ya shar'antawa ba, al'ummomin da suka gabace mu ma an shar'anta musu, domin yin azumi yana samar da tsoron Allah ga mai yin shi. To matsalar da take ita ce shi azumi ana ɗaukan shi ne ta in an ga wata, kamar yadda ake sauke shi in an ga wata. To matsalar ganin wata a musulunci tana iya faruwa ta hanyar mutum ɗaya, mutumin kirki adili, wadan kai ba don hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito sahihi daga sahabi Abdullahi dan Umar yace tara an-nasu al-hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytuhu صام وأمر الناس بصيامه. jama'a sun nemi ganin wata, wato ashe sunna ce ta salaf, sahabbai da waɗanda suka ainihin bayan Allah na gari, cewa in yammaci ta yi ba wai na ƙarshen Ramadanu ba kawai, kowane wata sai jama'a su tsayi suna neman ina za a ga wata. Yammacin ƙarshen watan da ya gama sai a tsaya ana duban ina ne za a ga sabon wata. Wannan sunna ce, yace to mutane sun yi haka dangane da Sha'ban da ya ƙare ana fatan Ramadan ya shiga. Abdullahi dan Umar yace ni sai na zan ina daga cikin waɗanda suka ga wata. Naje na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya yarda da ni, ya yarda da shaidata, ya dau azumi kuma yace mutane su dauki azumi. Wannan hadisi shi kadai ko ba a gwama shi da wani ba ya isar wajen cewa in musulmi mutumin arziki ya kawo riwaya, ya kawo magana cewa ya ga wata za a iya daukan azumi. Wancan hadisin a Arabi da suke hujja da shi hadisi ne da'ifi mursali la hajata fihi, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi cewa an ga wata. Wani da kawai ya zo ya ce manzo Allah ya ga wata, Annabi ya ce kashi da la ilaha illallah kaza 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 kaza, ya ce to a tashi a kira sallah. Wannan hadisi da'ifi ne, dan haka wancan ya isar mana insha Allah. A takaice, musulmi guda ɗaya in ya zo ya shi da ya ga wata za a iya daukan azumi, kuma wannan daukan azumi duk al'ummar ƙasa baki ɗaya da duniya kakaf ya ishe su ɗauka, domin manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana, ya rataya mana yin azumi ɗin nan kenan da ganin wata, domin ya zama duk duniya an tashi da ainihin azumi a rana ɗaya, an sauke a rana ɗaya, don haka watan ya zama ƙwaya ɗaya ne. Daga nan ne ake gane kuskuren wasu malamai da suka ce akwai ikhtilaful maqalid, wato akwai bambanci tsakanin ganin watan wasu ƙasashe da wasu ƙasashe. Wannan magana gaskiya ba ingantacciya ba ce. Ingantacciyar magana ita ce watan nan dai ƙwaya ɗaya ne, in ya fito a Najeriya to ya fito a dukkan duniya, sai dai wata ƙasar in Allah ya sha makance musu ba su gan shi ba, ko kuma wata ƙasar Allah ya bayyana shi amma jido ya zo ya rufe shi. To a ƙarƙashin haka, in aka ce an ga wata a Najeriya, babu shakka wajibi ne dukkan musulmin duniya su ɗauki azumi. In aka ce an ga wata a kowane nahiya ne na duniya, wajibi duk musulmin duniya su ainihin ɗauki azumi, domin watan nan shi ne ƙwaya ɗaya, ba wai na Najeriya daban na Nijar daban ba. A'a, in dai bayyana to ya bayyana, ya rage kawai lokaci ake jira. Misali, in an ga wata a Saudi Arabia, ya lazimce mu da zarar mun ji sun gani, tare da cewa mu rana ba ta faɗi ba ma a lokacin, sai mu tabbatar da cewa to an ga wata. Muna jiran rana ta faɗi ne kawai mu duba, don mu ƙara tabbatar da mu ma ya bayyana a ƙasarmu. To da lokaci zai yi, domin ƙarfe 7 in ta a Saudi Arabia, lokacin ƙarfe 5 ne a Najeriya, kun ga rana ba ta faɗi mana ba. To in aka ce an ga wata Saudi Arabia, wajibi ɗan Najeriya sai ya ɗauki ainihin azumi. In rana ta faɗi ƙasarku Najeriya ba ku ga wata ba, wannan ba hujja ba ne shi ke. In aka ce an ga wata a Najeriya, ta iya yiwuwa Saudi Arabia a ɗazu sun duba ƙarfe 7 ɗinsu ne ma ba su gani ba. Yanzu mu kuma nan an zo ainihin an duba an ce an gan shi, wajibi ne Saudi Arabia da dukkan duniya su amince su ɗauki ainihin wato azumi. Wannan ita ce dokar musulunci wadda take yawo a kan ainihin dukkanin musulmi. To a cikin hadisin Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ishara zuwa ga cewa mutane mafi alheri su ne mutanen da suka rayu tare da shi zamanin shi, sannan sai waɗanda suka zo bayan su, sannan waɗanda suka zo bayan su, sai Annabi ya ce sannan sai al'amari ya fara lalacewa mutane dangane da karɓan shaida. Kuma sai mutane su zo suna ba da shaida tun ba a tambaye su ba, sai ka ga zalunci da ainihin wato ta'addanci ya bayyana a cikinsu. Wato wannan hadisi yana nuna mana gwargwadon yadda zamani ya ƙara nisa daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ƙarya da zalunci da rashin amana suna ƙara yawa, sannan shaida tana ainihin ƙara sassauci, ana samun mutane suna ƙara lalacewa, shaida ta banza za ta iya faruwa. To wannan yasa irin tsauran matakin da aka ɗauka a zamanin Annabi da sahabbai, babu shakka akwai buƙatar a ƙara tsaurara mataki fiye da wancan a waɗannan zamunan namu, domin gashi wannan hadisi na Imran ɗan Husaini da ke cikin Bukhari ya nema na ishara akan shaida tana ƙara lalacewa, al'amarinta na rushewa gwargwadon yadda duniya ta ƙara nisa. Wannan matsala ita ce abin da yau take faruwa a duniyar musulunci. Abin takaici a duniyar musulunci a yau, babu wata shekara da za ka samu duk duniya an ɗauki azumi a rana ɗaya, an sauke rana ɗaya, an yi ƙaramar sallah rana ɗaya, a yi babbar sallah rana ɗaya ainihin wato tare da lissafin kowa ya amince akan haka, sai ya zama wani ya ɗauka wani bai dauka ba, wasu sun dauka, wasu ba su dauka ba, wasu sun yi sallah yau, wasu sai gobe, wasu kuma sai jibi. To menene yake faruwa a kashin gaskiya? Saboda Allah, ta kodancan zahirin nassoshi na shari'a da akai, akai aiki da su a waɗannan lokuta ba tare da an auna waɗancan nassoshin hadisai da ke nuna mana zamani ya ƙara rikicewa ba, don haka shaida wajibi sai ta ƙara ƙarfi. Sai a ce ai a zamanin Annabi gashi mutum ɗaya ya zo ya ba da shaida an karɓa, to yanzu ma da zaran mutum ɗaya ya zo ya ba da shaida sai a karɓa. Gaskiya ne, to amma kar ka manta shahadar ta lalace a bisa yadda take a da can. Kwatankwacin a da ɗan firamare 7 in ya gama aiki, in ya je sai a ɗauke shi a ba shi babban muƙami. Muƙamin da a yanzu in ka gama sakandare da wahala a ɗauka a baka. Wato ita kanta shaidar ta boko ashe ta ƙara lalacewa a bisa yadda take a da. Jama'a mun gane wannan da kyau. Wallahi haka al'amarin nan yake. To ashe a yanzu akwai buƙatar in kwamitoci ne musulmi za su kafa dangane da matsalar ganin wata wajibi su kafa. Idan wasu matakai ne za su ɗauka masu tsauri, wajibi ne ainihin su ɗauka. Yanzu a yau da nake magana ɗin nan, gashi yau ɗin nan ranar Juma'a ce, wadda ta daidai da 4 ga wata na ainihin Shawwal, a lissafin ainihin watan Shawwal ɗin Najeriya, shekara ta 1421, shi ya daidai da 29 ga watan Disamba shekara ta 2000. To amma a yau 2 ne ga watan Shawwal ɗin Saudi Arabia, wanda ya daidai da shekarar 1421, ma'ana kwana 2 tazara tsakaninmu. Haka lissafin yake in ka tafi ƙasar Sudan, haka lissafin yake in ka tafi ƙasar Kafar, haka lissafin yake in ka tafi ƙasar Masar, in ka tafi ƙasar Yaman, su kuma yau nasu lissafin ya sha bamban da waɗannan guda biyu, su kuma yau suna ainihin 3 ga wata ne. Ma'ana yanzu bana kenan aƙalla musulmi sun yi sallah kashi 3. Wasu sun yi ranar Litinin, wasu sun yi ranar Talata, wasu sun yi ranar Laraba. Musulmin Najeriya sun yi sallah ranar Litinin, musulmin ƙasar ainihin Yaman sun yi sallah ranar Talata, musulmin ƙasar Saudi Arabia da mafi yawancin Duwalul Khalij, yankin tekun fasha, ƙasashen Laraba da ke kewaye da nan sun yi sallah a ranar Laraba. To menene ya kawo wannan saɓanin? A ƙashin gaskiya wannan saɓanin ya faru ne sakamakon wasu sun lura da irin waɗannan nassoshi da Annabi ya faɗa a zamanin yanzu dole ne a tsaya a dubi yadda za a yi aiki da su. Wasu kuma ba su dubi wannan ba. Mutanen da suka tsaya suka dubi waɗannan su ne mutanen nan da malamansu da sarakunansu na ƙasashen Saudi Arabia da ƙasashen da ke wannan yanki. Don haka sai suka kafa kwamitoci masu matuƙar ƙarfi game da harkar ganin wata. Yadda hukumar ganin wata ƙarfinta bai gaza ƙarfin duk wata hukuma da ka sani ta huɗar yau da kullum na rayuwa ba. Misali, hukumar zanin wata a ƙasar Saudi Arabia kamar hukumar PTF ce, ko kuma ainihin hukumar da ke kula da harkar lafiya, ko hukumar da ke kula da harkar ilimi. Shin ana sassauci game da hukumar PTF, misali sanda take aikinta a ƙasar nan? Ana sassauci game da ainihin hukumar kula da lafiya, hukumar kula da abinci, hukumar kula da asibitoci, hukumar kula da wutar lantarki, ruwan famfo da makamantansu? Ma'ana yadda ka san waɗannan hukumomi ne masu zaman kansu. Yanzu in ka tashi a nan Zaria ka san inda Waterboard take, ka san inda NEPA take, ka san inda NICAL take, ka san inda asibiti yake, ka san inda hukumar makarantun primary da secondary da jami'o'i take. Haka a Saudi Arabia in ka tashi za ka san ga inda hukumar ganin wata take, wane ne director general ɗinta. A ƙarƙashin director general ɗin akwai ƙananan directoci, a ƙarƙashinsu su kuma akwai ma'aikata, a ƙarƙashinsu a kowace anguwa suna da ɗimbin ma'aikata kamar mutum 100 ko 200. A kowane kwararo za a samu gwargwadon mutum 10, mutum 12, mutum 20 da makamantansu. Waɗanda duk sanda kai wane kake ka ga wata, ba ka daga cikin kwamitin dattawa ɗin nan, ba ka daga cikin suwana da suwana, sai a ce to shi kenan ruga da gudu ka je ka samu ɗaya cikin mutanen nan ka gaya mishi. Ba wai matsala ce da za a ce an kafa shugaban kwamitin yana nan, ko kuma 'yan kwamitin suna nan Zaria, kai kuma ka ga wata a Kaduna.